sai na 97 a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq riwayar abu huraira ya allah ina neman tsari da kalmominka cikakku kaga wadannan kalmomin da muka fada ko wanda ba san adadin su ba to kana cewa ya allah duk kalmominka cikakkun nan ina neman tsari da su ta albarkacin su ka raba ni da sharri ma khalaqa duk sharrin abin da ka halitta duk abin da ka halitta ubangiji allah ka tsare ni da sharrin sa ayyai mana salasa marratin idha amsa su kuma wannan da yamma ake yi haka annabi yace da yamma ba da safe ba a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa da yamma ake yi sau uku manzo allah yace duk wanda ya fadi wannan sau uku yayin da yayi yammaci to insha allah ta'ala dukkan ciwo dukkan cuta duk abun cutuwa na wannan dare allah zai bashi kariya kalmomin allah cikakki sunan nakin sa suna ciki abubuwan da ya rubuta suna ciki tabaraka ta'ala riwaya ce ingantacciya imam ahmad ya fitar da ita tace 78 allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin sau 10 wannan salatin annabi ne ana so alal aqalli dillala ce musulmi kulli ya salatin annabi 10 iya lalacewa iya geji guda 10 so dai wannan salatin malam ya kawo shi ba cikakken bane eh wannan baya cikin cikakkun salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majidun wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majidun wadannan sai ita shine salatin annabi salati ibrahimiyya shine cikakken salati shi ake so mutun yayi kullun sau 10 iya wannan din ma yayi sai dai wancan yafi kamala yafi cika haka imam at-tabarani ya rawaito da isnadi ingantacce duk waɗannan jama'a su ne a takaice addu'o'in da ake so mu yi su safiya da maraice.